Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Alhamis 17 ga watan Agusta na shekarar 2023, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Shugabannin dakarun kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka na ECOWAS sun fara wani zama a yau Alhamis a Accra babban birnin Ghana, inda suke duba yiwuwar daukan matakin soja a Niger. Bakin haure da dama ne suka rasa rayukansu ko kuma suka bata yayin da suke kokarin tsallaka teku daga Senegal zuwa Spaniya. Za kuma ku ji cewa mai horar da tawagar ƴan wasan ƙwallon ƙafa ta mata a Amurka ya aje aikin sa.
Kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa ƴan ta'adda sun hallaka fararen hula 31 a jihar Tilibiri ta Jamhuriyar Nijar.
Cikin da Tilibiri kan ta faɗa muku ba. Cikin duk babu ƙasa da tadda wani mugun bala'i na kashkashe ko ƙasar Tilibiri yanzu.
Haka kuma za a ji cewa manyan hafsoshin tsaron kungiyar ECOWAS sun fara taron kwanaki biyu kan juyin mulkin Nijar a ƙasar Ghana.
Shugabannin kungiyar sun umarci rundunar sojin yankin da kasance cikin shirin kota kwana domin maido da kasar Nijar a turbar demokradiyya.
Daga nan za mu kawo muku shirin lafiya, uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Shugabannin dakarun kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka na ECOWAS sun fara wani zama a yau Alhamis a Accra babban birnin Ghana, inda suke duba yiwuwar daukan matakin soja akan sojojin da suka yi juye mulki a Niger a watan da ya gabata. A ranar Laraba, kungiyar ta ECOWAS ta ce tuni ta ankara da dakarunta na ƴan katta kwana kan su zauna a cikin shiri domin maido da doka da oda a ƙasar ta Niger. Kungiyar ta ECOWAS ta ce taron wanda za a kammala shi a gobe Juma'a zai cimma matsaya ta ƙarshe kan batun tura dakarun zuwa Nijar. Taron na gudana ne bayan wani harin ta'addanci da aka kai ƙasar ta Nijar, inda dakarun juyin mulkin suka ce an kashe musu sojoji 17. Sai dai masu sharhi kan al'amuran tsaro a Ghana da ke karɓar bakuncin wannan taro na shugabannin dakarun ƙasashen ECOWAS irin su Kanar Umar Sanda mai ritaya na cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan da ɗaukan matakin soji.
Za ECOWAS suka ce za a shiga da ƙarfi, an gamu da su da ƙarfi. Domin ka duba Niger is a landlocked country, ba wanda za ka iya ka je ku ships ka je ka saukar da sojojinka ba. Ba su da teku. Ai ba Niger ne first country da sun kai ku ba. Burkina tayi, Mali tayi, ba shiga ba. Me yasa za ce Niger suna su za kai musu hari?
Dakarun juyin mulkin na Nijar dai sun ce dole ce ta sa suka sauke shugaba Bazoum daga mulki domin su kawo ƙarshen matsalar tsaro da suka ce ta kubce masa. Bakin haure da dama ne suka rasa rayukansu ko kuma suka bata yayin da suke kokarin tsallaka teku daga Senegal zuwa Spaniya. An ceto mutum 38 da suka tsira, an kuma tarar da gawarwaki da dama a wani kwale-kwale da ake kyautata tsammanin daga Senegal ya taso dauke da mutum sama da 100 a watan Yuli. An gano kwale-kwalen ne a kusa da tsibirin Cape Verde. Ma'aikatar harkokin wajen Senegal ta ce a ranar Talata masu tsaron gabar tekun suka ceto mutanen. Sai dai hukumomin na Cape Verde ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba.
The Spanish migrancy advocacy group Walking Borders says the vessel was a large issue.
Wakilin kamfanin jallancin labarai na AP ya ce kungiyar Spaniya nan mai fafutukar yaki da safarar bakin haure ta Walking Borders ta ce kwale-kwalen na kamun kifi ne wanda ya bar Senegal a ranar 10 ga watan Yuli. Ruwan Cape Verde yankin teku ne mai cike da hadari wanda ya sha laƙuma rayukan dubban bakin haure yayin da suke kokarin tsallakawa. Kwanaki da dama da aka kwashe ana tafkar ruwan sama babu kakkautawa a yankin Himalaya da ke India yayi sanadin mutuwar mutum 72 a wannan makon. Mutanen sun mutu ne sanadiyar zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa da ruwan saman ya haifar, wacce ta rufe hanyoyi tare da yin awon gaba da gidaje da dama. Masu ayyukan ceto a jihar Himachal Pradesh da ke yankin na Himalaya mai tsaunuka suna ta aiki a yanayi mara kyau a kokarin da suke yi na ceto waɗanda laka da baraguzi suka binne a ƙasa. Hukumar kula da yanayi a jihar ta yi gargaɗi ga mazauna yankin kan yiwuwar samun ƙarin ruwan sama cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Akalla mutum 100 aka tabbatar da mutuwarsu a watan da ya gabata a arewacin India, ciki har da jihar ta Himachal Pradesh. Labaran nan
To nan ba da jima ba, Muhammadu zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, wasu bin hare-hare da aka kai a jihar Talabiri sa'o'i kaɗan bayan kisan wasu dakarun tsaro 17 a yankin mifama da ayyukan 'yan ta'adda sun yi sanadin mutuwar gwamnan fararen hula abin da ke fayyace girman matsalar tsaron da ta addabi ƙasashen Sahel. Wakilin muryar Amurka a Mai Sulumun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rahotanni daga jihar Talabiri sun yi nuni da cewa tun daga wajejen karfe 6 na yammaci har izuwa cikin daren Talata wayewar jiya Laraba ne wasu mutane dauke da bindigogi suka afkawa fararen kula a ƙauyuka da dama na da'irorin Desa da Mayanna. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 31 a cewar wasu majiyoyi. Wani mazaunin yankin da ba za mu ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya bayyana damuwa akan abubuwan da ke faruwa yan kwanakin nan. Yana mai kiran hukumomi su dubi abin da idan basira, sannan ya buƙaci al'umma ta ba jami'an tsaro haɗin kai a ƙoƙarin neman bakin zaren rikicin ta'addancin da ke ƙara ta'azzara.
Tunda Talabiri bai ta faɗa muku ba, shi duk babu ƙasa da tadda wani mugun bala'i na kashe-kashe kau ƙasar Talabiri. Yanzu su mutanen Talabiri abin da suka roƙo a ƙarfafa masu jawonmu a ba su kayan aiki su yi ƙoƙari su kula da waɗannan 'yan ta'adda. Tunda mutane sun talauta, mutane sun yi jijiki, mutane sun bar ƙasashensu kai da harka da kamata. Al'umma su ne ya kamata su kama ma sojawa. Soja shi ya san ƙasa, shi ya san inda 'yan ta'adda yake. Ya kamata mu yi musu tanyo, mu ba su gurgudo, mu ba su ilimi da wanda mun ka sani, tunda su ma suna da nasu ilimi na tsaron ƙasa. Amma duk da haka nan ɗan ƙasa in ya yi magana shi ya san inda ke mishi ciwo.
A cigaban aika-aikar da suka kaddamar 'yan bindigar waɗanda ake kyautata mayakan ƙungiyar reshen IS ne sun kai farmaki a ƙauyukan karkarar Anzuru waɗanda suka haɗa da Sarakwara da Tiem da Fariye da Bisakire da Bangutande da Rigar Bibiyargu, inda suka kore ƙananan bisashe 555 da shanu 201. To amma ba a yi asarar rai ko guda ba a cewar wata majiyar ta daban. Lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin dalilan da sojoji suka ce sun dogara da su wajen kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum. Shugaban kungiyar agashi ta Action for Humanity Zurbin Abbas na mai tunatar da sojojin juyin mulkin alwashin da suka sha kan wannan matsala. Ya ce wannan manuniya ce ga CNSP lokacin da suka ayyana matsalar tsaro a jihar Talabiri da sauran jihohi, ita ce hujjar da suka fake da ita. Mun yi jiran samun wani sakamako na zahiri, ko da yake har yanzu ba a makara ba, to amma mun yi zaton samun wani sauyi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. A gaskiya alamu na nunin har yanzu ana gidan jiya. Muna fatan abubuwa za su canza don ganin zaman lafiya ya dawo a Nijar da ma yankin Sahel. Kawo yanzu hukumomin tsaron ƙasa ba su yi bayani ba dangane da waɗannan sabbin hare-hare, haka kuma yunkurin jin ta bakin hukumomi a ƙananan hukumomin da abin ya shafa ya citura saboda wasu dalilai masu nasaba da tsarin aiki, in ji su. Kafin waɗannan hare-hare da suka yi sanadin hallaka fararen kula, ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar ta sanar da rasuwar wasu sojoji 17 a ƙauyen Kutugu kusa da iyakar ƙasar da Burkina Faso a wani harin kwanton ɓauna da 'yan ta'adda suka kitsa a ranar Talata 15 ga watan Agustan 2023. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya kyauta a gaida Sulemin Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To gidan adana kayan tarihin Birtaniya ya sallama wani ma'aikacinsa bayan da aka sace wasu kayayyakin tarihi a gidan. A cewar hukumomin gidan tarihin, an kaddamar da wani gagarumin bincike a ƙoƙarin da ake na ganin an gano kayayyakin waɗanda suka haɗa da gwalagwalai, kayan alatu da wasu gilasai da ake ajiye da su tun kafin zuwan Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Gidan adana kayan tarihin har ila yau ya ce za a maka ma'aikacin da ake zargi da hannu a ɓatan kayan a kotu a ƙoƙarin da ake yi na gano inda aka kai su. Mai horar da tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafar Amurka ta mata Vladko Andonovski ya ajiye aikinsa a cewar kamfanin dillancin labarai na AP da ya sake sunan majiyarsa saboda ba a fitar da labarin a hukumance ba. Ajiye aikin nasa na zuwa ne ƙasa da makonni biyu bayan da aka fitar da Amurka a gasar cin kofin duniya ta mata. Amurka ta taɓa lashe kofin gasar sau huɗu, hasali ma ita ke riƙe da kofin kafin ficewarta. A zagayen farko, tawagar 'yan wasanta ta karawar gani a karawar da ta yi da Sweden, amma ta sha kaye a bugun fenalti da aka yi a zagayen quarter finals.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yau Alhamis aka fara taron yini biyu na manyan hafsoshin kungiyar ECOWAS a hedikwatar rundunar sojin Ghana da ke Accra. Taron da ake sa ran zai tattauna batutuwan tsara dabarun da zai amfani da su wajen amfani da karfin soja a jamhuriyar Niger idan har bukatan hakan ta taso. Kasashe tara cikin 11 ne ke halartar taron, wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani.
ECOWAS again is facing crisis that we thought over the last 15 years had disappeared.
Wannan ne jawabin da ministan tsaron Ghana Dominic Netiwul ya gabatar yayin taron wuni biyu na manyan hafsoshin kungiyar ECOWAS da ke gudana a sansanin sojin Bema Camp da ke babban birnin Ghana Accra, inda yake cewa ECOWAS na fama da matsalar rikicin da muka san cewa ya kawo karshe shekaru da suka gabata, yayin da kasashe 15 da ke karkashin kungiyar suka zabi dora kasashen su a turbar demokradiyya. Farin jinin ECOWAS ya daukaka ta fuskan duniya, abinda ya sanya masu zuba jari karkata zuwa yankin yammacin Afirka. Amma kuwa a baya-bayan nan matsalan juye-juyen mulki sun fara cimana tuwo a kwarya a yankin. Kasashen kudanci da gabashin Afirka suna zaman lafiya, inda mu muke ci gaba da baiwa kawunanmu matsala. Su dai fa suna ci gaba da habbaka tattalin arzikinsu ta fannin samun masu zuba jari. Ministan tsaron Ghana Yemi Sokar Baki ya jaddada matakin da shugabannin kungiyar ECOWAS dauka yayin taron su a birnin Abuja tarayyar Najeriya, inda yake cewa
the authority of heads of state and government hereby order the deployment of ECOWAS staff by force to restore control.
Shugabannin kungiyar sun umarci rundunar sojin yankin da kasance cikin shirin kota kwana domin maido da kasar Nijar a turbar demokradiyya. Amma ko kungiyar za ta ci gaba da tuntuban sojojin da sun ka hambarar da gwamnatin farar hula a kasar ta Nijar ta hanyar diplomasiya? A karshe dai ministan ya bayyana cewa yana da imanin hafsoshin sojin za su samar da dabarun da za a yi amfani da su wajen amfani da karfin soja a jamhuriyar Nijar har in bukatan hakan ta taso, tare da jaddada cewa har in masu tsaron shugaban kasa a Niger suna tsare da shugaban su, to ko shakka babu al'umman yankin yammacin Afirka na cikin hatsari sosai.
If presidential guards in Niger take hostage their president, nobody, and let me repeat, nobody in West Africa is safe.
Na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaro Adib Sani, inda na yi masa tambaya ko shin ya yi ji da wannan matakin ECOWAS, inda yake cewa
ina ji mutane na batun ana nuni ya ji a yaki a ba haka bane. Na su dai ne su yi taro su assess situation nan a ga in za a yi intervention in sojoji yaya zai je, ba kaman ana taro a strategize bane. Besides in za a ma strategize haka ma ba CD za a fito da shi haka ba, ba wannan inda an yi shi secret, wato wani bai sani ba kenan. Amma wanga dai ne su dai zamna su yi maganganun su gani, to in muka shiga da sojoji what are the implications, damuwan da zai iya kawo muna, wato fitinan terrorism ga kuma ga jayaki Burkina Faso da Mali sun ce su kuma sun kara ciki, ga shi batun economism mu, because recently muka karbi wandan kudin IMF, kawai kudin za a je yaki, kuma are we waiting for the political fallout? Yanzu sojoji suka fara mutuwa ake ana shigowa da
gobe Juma'a ne ake sa ran kawo karshen wannan taron. Hamza Adam, muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Hamza Adam, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC agunma na cewa karfe 11:14 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata mun koro jawabi akan ciwon gabobi ko amosanin gabobi kamar yadda wasu ke kira, wato gouty arthritis a turanci, inda likita ke bayani akan waɗanda cutar ta fi kamawa, inda ya ce cutar ta fi kama 'yan shekara 30 sama amma kuma sai lokacin da aka diba wa shirin ya kawo jiki. To a wannan satin za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi kan wannan batu. To likita, mun fahimci cewa cutar tana yin tasiri saboda wasu abubuwa da ake yawanci kamar naman kaza, rago, saniya da sauransu. Kamar wasu irin nau'i na abinci ne ko kuma abubuwa ne ake so mai fama da wannan cuta ya kauracewa?
Daga cikin manyan abubuwan da ake so mai ciwon gabobi ya kauracewa na shi wannan gout arthritis din gaskiya shine giya, wanda shine na farko ga wanda suke sha ba batun su rike bane su bari ga baki dai saboda yana da illa a jiki. Kuma ba zallan ciwon gabobi yake sa ba hadda ma matsala na hanta tare da sauran sassa na jiki. Sai na biyu kuma ga wanda suke yawancin nama ko kuma kaza ko kuma kifi sai su yi hakuri da shi. Akwai wanda kuma zai ce ai to bana yawancin naman kaza kuma ko kifin ko nama amma ko me yasa nake da shi shine sai a tuna da ansa na baya na farko akan yi gadon shi. So kaga mutum yin gadon shi yazo kuma ya kasance ko alal misali halan yana da hawan jini ko ciwon suga ko wannan maikon yayi yawa ko kuma yana da kiba sosai. To ba mun mamaki bane wannan arthritis din zai iya bin jikin shi shi wannan ciwon gabobi. Na gaba kuma ga wanda yake da kiba in yana da shi dan yi kokari ko ta dan yi kokari su dan rage kiban su yana matukan taimakawa. Sai kuma irin yawancin wake wato beans kenan shi ma yana iya contributing. To sai a dan rage shi ba wai a barci ba saboda kar a manta yana da matukan amfani. Sai kuma yawan shan ruwa yana taimakawa wurin fitar da dattin wannan uric acid din ko kuma in ce urate crystals din da suke jawowa gout arthritis din. So kaga ya bi da su kamar ta bayan gida ko kuma ta fitsari so wannan yana taimakawa gurin fitar da su da dan motsa jiki kadan amma kar motsa jikin yawan da kuma zai zo ya sa ciwon gabobi yawa saboda motsa jikin ba wai yana sa ya fita bane but rather kawai yakan taimaka ne dan kar ya ci gaba da taruwa sosai a jikin dan adam. Na gaba kuma akwai su diuretics. Diuretics wayansu magunguna ne da ake bawa marasa lafiyan da yawanci suke da hawan jini. In fact magani ne na mana hawan jini amma wannan diuretics suna nan kala kuma ba wai dan an sha na sati ɗaya bane sati biyu ko kuma wata ɗaya yake iya jawo wannan gout arthritis din. In aka dade ana sha ne especially in ba asibiti aka bayar ba wani lokacin kuma a ce an bar a asibiti ne to yakan iya jawo irin wannan ciwon gabobi musamman akai wata da watanni ko kuma shekara da shekaru ana sha. Misalan sun hada irin su furosemide, irin su tosamide, irin su benzofluorethiazide, irin su indapamide da sauransu wanda akan yawan bawa marasa lafiya. Wannan kuma gaskiya likitoci ne ya kamata a ce an dan rage bayarwa ga musamman mutumin da yake da family history ko kuma wanda yake da irin wannan cuta na gout arthritis din.
Akwai wani nau'i na motsa jiki da ake so mai fama da ciwon gabobi ya rika yi?
Eh to in ma ta kama dole mai ciwon irin wannan gabobin gaskiya in dai ba wai yana da ko kuma tana da kiba ba to gaskiya ba wani babban dalilin da zai sa su na motsa jikin su saboda wannan motsa jikin nasu ba abun mamaki bane zai iya daga musu wannan ciwon gabobin. Sai dai suna da alal misali hawan jini ne wannan da mun tunda ana so ana motsa jiki to ga hawan jini ga kuma uric acid ya yawa ko kuma a ce ga ciwon suga ga kuma uric acid ko kuma a zo a ce ga hyperlipidemia wato maiko in yi yawa kenan ga kuma uric acid ko kuma a zo a ce mutum yana da kiba kuma gashi yana da uric acid to wannan yana da kyau mutum sai yana motsa jikin shi ko motsa jikin ba dole a ce mutum ya ɗeba da gudu ba a'a koda tafiya ne ma mai dan nisa da dan sauri yana taimakawa dan wannan zufan da mutum yake yin nan so irin dattin da jikin dan adam ba a so ya tara to insha Allah Allahu ta'ala ya kan fita ta wannan zufan nan. So an ba bukatar mutum ya je yana ɗaga ƙarfi ko yana suppress ko kuma yana exercise mai ƙarfin da zai iya sa masa ciwon gabobin da kuma abin zai zo ya muni. A'a ya ci abinci ya sha magani ya kiyaye abun da aka faɗa sai kuma yana yawan shan ruwa a hankali zai zo ya sauka insha Allahu.
To likita shin ana iya warkewa ma daga cutar matsalar ciwon gabobi bayan mutum ya sha fama da ita?
Eh tabbas ana iya warkewa daga wannan ciwon na gabobi yayin da aka kiyaye dokokin da na faɗa. Amma kuma ko da ma a zo a ce an kiyaye dokokin ba abun mamaki bane wannan ciwon gabobi ya ci gaba da bin mutum saboda daman kamar da na faɗa tun a farko yawanci akan same shi ne daga family history wato hereditary kenan ko uwa ko uba ko kuma a ce family mutum suna da shi. So ko da mutum a ce baya cin naman baya shan giya baya cin kifin kuma yana shan magunguna ba abun mamaki bane ya ci gaba da bin shi kuma ya ci gaba da affecting din shi sai dai kawai mutum ya lura akwai irin wannan a family su ko kuma ya ci gaba da damun shi to sai ya din kiyaye abun da na faɗa ba ya kiyaye suga ya na hawa ya kiyaye yawancin kayan maiko ya kiyaye yawancin irin su kaza kifi nama ya ci amma kar yana yin yawa sai kuma yana taimakawa kanshi yana yawan shan ruwa. Ba abun mamaki bane kasance mutum yana da hyperuricemia amma kuma baya da gout arthritis me nake nufi eh gashi na uric acid din nashi ya hau so sosai amma kuma ba da wannan ciwon gabobi dan ana cewa kana da gouty arthritis din yayin da mutum yaji ciwon gabobi a inda na faɗa a baya kafa ne ko hannu ko tafin kafa ko gwiwa yawanci haka an ba mamaki bane kasance kana da uric acid din ka ya hau amma kuma babu wannan gouty arthritis din wani stage da muke yin shi wai shi asymptomatic hyperuricemia daman na biyu a cikin su wanda is extremely important shine acute gouty arthritis wanda eh mutum gashi uric acid din ya fara hawa sai kuma ciwon gabobin ya zo to wannan ne zaka iya cewa yana da uric acid sannan ku so kuma muna da intercritical gout wanda eh mutum yau ne da gobe da GP ya samu irin wannan ciwon gabobin shikenan bayan kwana uku ko hudu sai ciwon gabobin ya zo ya tafi ba tare da ya sha ko ya ci komai ba ko kuma magani ko wani allura sai sati a sati b ciwon gabobin bai kara dawowa ba amma a sati na uku sai kuma dawowa to dan wannan ratin ana kira shi intercritical gout sai kuma finally muna da chronic to facetious gout kenan wanda shi kuma yafi muni a ciki wannan kuma ya kai to the extent that uric acid din har yayi katutu a jikin mutum ya fara ma fitowa a jikin wani sashi na jikin shi hannu ne kafa ne yatsu ne sai ga ya fara bullukowa yana da tsananin zafi yayi ja ya kasance cewa mutum ko kokarin taba baya so ayi wannan yawanci har sai an bude ma an kwashe irin wannan ciwon shi 4545 muke irin shi kenan so irin wannan bai cika faruwa ba saboda yawanci mutum yana fara cin ciwon gabobi yazo asibiti aka gane cewa yana da uric acid so mun ci mukan bada maganin kafin ya kai ga wannan extent din so warkewa ana yi yayin da mutum ya kiyaye wa'annan dogoshin amma akwai wanda zai ci maka nama ya ci kazan ya sha giya ya yi komai ba tare da kuma ya samu uric acid ba sai dai hala zai iya samu wani condition musamman daga shan giya amma ba dole ne uric acid din zai daga masa hankali ba
to shin wani irin kulawa ake ba ma mai fama da gouty arthritis
kulawan da ake ba wanda yake da gouty arthritis sun rabu kashi biyu muna da pharmacotherapy da kuma non pharmacotherapy wato wanda akan bada magani da wanda ba a bada magani to na farko an bi sa himma da kwazo akan wanda ba a bada magani shine wanda mukan ci a kiyaye duk abubuwan da na faffada a baya wanda su ne shan giya yawancin wa'annan abubuwan da kuma taimakawa mutum yana yawan shan ruwa sai kuma dan motsa jikin a hankali tare da in yasa akwai family history sai guje wato ainihin abubuwan da suke tagawa pharmacotherapy sun rabu kashi manya-manyan kusan guda hudu na farko muna da amfani da magunguna irin su NSAIDs muna da irin su steroids akwai irin synthesis inhibitors muna da irin ko su Rucosuric saka wanda ba zan iya faɗan sunayen su ba kar a je a yi abusing magunguna sai dai aka zo asibiti aka tabbatar da kana da shi ko kuma kina da shi daga nan sai mu bada maganin mun san insha Allah kai amfani da shi za a ci nasara sai dai amman kuma wani gudu ba hanzari ba kurakuren da mutane suka yi shine suka sha maganin wannan na wata ɗaya kawai sai ya zo ya watsar na biyu kuma mutum za ta yana shan magani amman kuma sai ya ci gaba da yin abin da ya san zai iya daga uric acid din yana shan magani yana shan giya yana shan magani ya sa tsire a gaba sai ya ci na 2,000 na 3,000 yana shan maganin kuma ya zo yana ci gaba da shan kayan mai ko kuma yana tara kiba kuma da sauransu so wannan ba dole maganin ya maka ko ya miki aiki ba so maganin yakan yi aiki ne yayin da aka kiyaye abubuwan da suke iya daga wannan uric acid din nan kuma akan sha shi akalla na wata uku ne wata na har zuwa wata shida amma sai dai a kiyaye maganin saboda ba shi ba kowane magani ma yana da irin nasu illan wato side effect kenan kar a ga magani ne yana kawowa wato ainihin lafiya a wani abu amma kuma ba abun mamaki bane ya kawo wani matsala kuma a wani abun Allah ya sauke
to masha Allah daga karshe wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu dan kare kansu daga cin karo da gouty arthritis da sauran cututtuka baki daya
to daga cikin shawarin da zan bayar dan kare kai daga samun cututtuka ga baki daya tare da wannan shi gouty arthritis din naga na yi bayani akan gouty arthritis din sauran cututtukan mu gaskiya ne arewacin Najeriya da yawa daga cikin su ba wa'ansu cututtukan zo a gani bane ba mu da irin manya-manyan cututtuka irin su kansa a zo a ce na kwakwalwa a zo a ce kansa na cikin kashi duk muka iya samu su gaskiya cututtukan mu na Najeriya ba kokonto a yi haƙuri kar a ji wani iri amma yawanci akwai ɗan rashin tsafta a cikinsu kama daga rashin wanke hannu da ruwa da sabulu yayin cin abinci kama daga rashin wanke abin da muke ci shi ɗin kanshi kama daga shan ruwa mara tsafta ko kuma a buɗe famfo a sha directly ko kuma shan ruwan rijiya Allah ubangiji ya sa mu dace na gode Allah saka da alkhairi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu ya kuma faɗakar da mu a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya
To madalla gaida Hawwa Umar, yanzu kuma lokacin da zamu kawo muku wasu ra'ayoyin da kuma sauki aiko mana ta email.
Yau zamu fara da sakon Sani Gulle Malam Maduri a jihar Jigawa. Yace salam VOA Hausa. Muna roƙon Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kawo al'umar cikin ƙasar mu Najeriya ya dauki akan halin da al'umma muka tsinci kanmu a ciki da tsadar rayuwa da ma sauran shiyoyin da suke fama da irin wannan kanki na rai kwakwai mutu kwakwai. Sai kuma sakon Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace VOA Hausa, zan yi amfani da wannan dama don yin kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu dake da addu'o'in neman sauki a wannan matsin rayuwa da muke fama da shi. Domin a gaskiya, yin addu'o'in shine mafita a gare mu. Allah ya kawo mana mafita, amin summa amin. Sako na gaba kuma na haɗin gwiwa ne. Sun fara da sallama sannan suka ce, VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Fatar mu a gaba da sabbin naɗe-naɗen ministoci da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi. Allah ya sa kulliya za ta biya kuɗin sabulu. Amin. Sako daga Sadiya Muhammad a ƙasar Afghanistan da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Jummai matar Sani ne manja kasuwar Barikin Ladi jihar Filato. Sakon Isa Lawar Girgir daga jihar Yobe ne na gaba. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Rabawa ministoci ma'aikatu da shugaba Tinubu yayi. Gaskiya babu adalci, amma wani hanzari ba gudu ba. Mu ƴan arewa ba mu da bakin magana, domin gwamnatin shugaba Buhari ma abin da ta yi kenan, ta fifita ƴan arewa akan ƴan kudancin Najeriya. Sako na gaba kuma yace ƴan arewa da ke tsegumi akan yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bada mukamman ministoci, inda wasu ke kallon kamar yayi ma arewa yankan baya. Kamata yayi, ku yabawa shugaban domin ganin yadda ya bada mukamman babban ministan tsaro da ƙaramin ga ƴan arewa. Duba da ganin arewa ce ke fama da ƙarancin tsaron. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sakon Shehu Adamu Rijau shine sakonmu na ƙarshe a yau. Yace idan dai har mai ilimin lissafi zai iya zama shugaban ƙasa ba tare da ya karanci mulki ba, to don an baiwa lauya ministan noma ba wani abu bane. Don haka masu ƙorafi, ku daina kawai biyo ministocin namu fatan alkhairi.
Toma Adalla, kafin mu karkare shirin ga labarai amma fa a takaici.
Shugabannin dakarun kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka na ECOWAS sun fara wani zama a yau Alhamis a Accra, babban birnin Ghana, inda suke duba yiwuwar ɗaukar matakin soji akan sojojin da suka yi juya mulki a Niger a watan da ya gabata. A ranar Laraba, kungiyar ta ECOWAS ta ce tuni ta ankarar da dakarunta na 'yan kota kwana kansu zauna cikin shiri don maido da doka da oda a ƙasar ta Niger. Kungiyar ta ECOWAS ta ce taron wanda za a kammala shi a gobe Juma'a zai cimma matsaya ta ƙarshe kan batun tura dakarun zuwa Niger. Bakin haure da dama ne suka rasa rayukansu ko kuma suka bata yayin da suke kokarin tsallaka teku daga Senegal zuwa Spain. An ceto mutum 38 da suka tsira, an kuma tarar da garoki da dama a wani kwale-kwale da ake kewta ta tsammanin daga Senegal ya taso. Dauke da mutum sama da 100 a watan Yuli, an gano kwale-kwalen ne a kusa da tsibirin Cape Verde. Ma'aikatar harkokin wajen Senegal ta ce a ranar Talata masu tsaron gaba teku suka ceto mutanen. Sai dai hukumomin na Cape Verde ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba. Kwanaki da dama da aka kwashe ana tafkar ruwan sama babu kakkautawa a yankin Himalaya da ke India ya yi sanadin mutuwar mutum 72 a wannan mako. Mutanen sun mutu ne sanadiyar zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa da ruwan saman ya haifar, wacce ta rufe hanyoyi tare da yin awon gaba da gidaje da dama. Masu aikin ceto a jihar Himachal Pradesh da ke yankin na Himalaya mai tsaunuka suna ta aiki a yanayi mara kyau a kokarin da suke yi na ceto waɗanda laka da baragwajai suka binne a ƙasa.
To masu raro, da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma mun sake da shirin mu da ƙarfe 9:30 a wagon Najeriya, Nijar da Kamaru, wanda ya daidai ƙarfe 8:30 a wagon GMT da Ghana. Domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu, sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amarya da Mahmud Lalo da taimaka wannan shirin ya zo gare ku, sai wanda ya haɗa da bada umarni Mr. Des, har ma da injiniyanmu na yau Mr. Patrick. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfi Alhashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Amma a saurari shirin yau da gobe, shirin matasa.